aidan sannan kuma ka sani anna hadhal maf'ul cewa wannan abu da anka aikata maka abinda anka kaddaro ma kenan muna magana game da kaddara ko ta alkhairi da ta shari yana bayanin yaya Allah ya kaddaro abu kuma a ce mai shari ka sani cewa wannan abu da anka aikata maka wannan abu da allazi huwa sharrun wanda yake shari ne qad yakunu sharran fi nafsihi yana iya kasancewa shari ga ainihin kansa lakinnahu khairun amma kuma alheri ne min jihatin ukhra ta wata fuska yanzu kamar rashin lafiya misali ba yana cikin kaddaro Allah ba kaddarata ta alheri ko ta shari ta shari rashin lafiya shari ne gare ka kai don baka son rashin lafiya ko amma ga wata fuska alheri ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin hatta shaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu da mutun ya san irin yadda ake kankare mai zunubai ne saboda rashin da yayi gurin don rayuwa ta tazan cikin rashin lafiya kaga ashe ta wata fuska alheri ne yawa duk wata musiba da ta same ka bacin rai ko damuwa ko talauci ko bakin ciki ko gashi duk dai abin da ya kaya da kattaka duka Allah zai kankare ma zunubi duk musibar ta same ka kankara ce ga zunubanka kaga babu dadi kan ga zuciyarka ba haka kaso ba amma kuma wani bangare alheri ce don an kankare zunubin ne yana iya kai ka wuta to sababbi yawan garshin jin dadin musibar da ya same ka an ga an yahe ma shi muna tare to qala Allah ta'ala Allah ya ce zahara al-fasadu barna ta bayyana fil bardi bisa tudu wal bahri da cikin teku me ma'ana barna ta bayyana bisa tudu barna ta game ko ina duniya ko ina barna ta game bima kasabat aidinna saboda abinda hannun mutane na aikata na sakon Allah sababbi ya sakon Allah da aka ga barna nan yau akwai garin da ba fashi da makami ga bandis nan wargi wargi sun game ko ina Najeriya har in yamin rai ma sun kama da Yarbawa duk hillani ne koya musu dole ba hillani ɗaya naka bandis banditire ba to yanzu in yamin rai sun kama tun sun gano sana'a ta mai riba in ka sharbi mutum sai aka ma miliyan 10 zama guda wace sana'a da kai kasa miliyan 10 eh a hillani ɗaya na koya ma in yamin so in yamin rai ba ba banditire suka ba ai amdo robarin suka ai ami roba na ba guda da ba suna da bambanci don baka taba jin an ce bellaturji ami roba bandits ne kaji a duk bala'in da ka sani kasar ga hillani na shi yasa aka jin takaicin su aidan an gaba hillaci sai aka kashe su ko kaga su ko su yi mu shari'ar gatari kaji wanda duk dai an ka tabbatar da yayi sai aka kashe shi wanda bai tabbatar da ya ba sai a kyale shi jigo su Allah ya hansu daga nan bai lalace sai aka kashe shi to Allah ya shaida da mu duk dai musiba ce to abinda a bacin ranmu waɗanga abubuwa sun yi escalating sun watsu ne zamanin shugabancin bafillatani ɗan uwa ne ne ke yi yanzu ko dai a ce kabila ku ga abinda suka wanda bai da kyau bai damun ka maimakon ya tahi tsaye ya ga an bar babu ruwa ne to yanzu gashi nan zai tahi ya bar mu da wagga musiba shin wanga boba da an ka zaba shekaran je yanzu akwai wani dan arewa da ka tasan mai ya toye mana maganin ta akwai mai tasan ma tulumbu ya je ya toye mana maganin banda tulunga shikenan don haka yau sai abin da ya ci gaba shi wanga namu su ya kula da su mafi yawan ayyuka da Yarbawa an kawa Allah ya ce zahara al-fasadu banna ta bayyana fil barri cikin tudu wal bahri da cikin teku bima kasabat aidinna saboda abinda hannun mutane sun ka aikata na laifi liyudhiqahum Allah ya kawo musu wannan jarabawa ne domin ya dandana musu ba'da allazi amilu sakamakon sashin abinda sun ka aikata na laifi bai mai muna azaba daidai da laifukan mu ba a'a ɗan wasu laifuka ɗaya na yi hakama mu da su la'allahum yarji'una ko cewa za su dawo ma gaskiya su ba saba ma Allah kaga ashe kenan musibar da ke samu mu mi asabibiyarta sababiyar sabun da muka yi Allah ke kama mu ya jarabce mu ayi fari ayi kaza ayi kaza abubuwan da yake samu na rashin jin dadi sababiyar lahin da muka aikata don me Allah ka jarabta mu da waɗannan musibbu domin mu dawo ashe kenan musibbun ga ainihin shari ne amma ga hakika ne tunda suna zama sababiyar mutuba ashe kaga alheri ne ga hakika ne muna tare. To, annatijatu dayyibatun, fa'idar musibar da Allah ke jarabta mu sababiyyar laifuka mu mai kyau ce. Don kaga mi a fa'ida mi annatija don mu dawo la Allahum yarji'una, don mu dawo daga barin saba ma Allah. Duk abin da yazan ya sha makance ka daga saba ma Allah ai alheri ne gare ka. Wa ala hadha, to akan haka, fa yakuna sharru, sai sheri ya kasance fi hadal maqduri, ga wannan abu da anka kaddaro, sharran idafiyan, sheri ne kawai wanda anka raba, ba sheri na hakikani ba, ya'ani la sharra hakikiyan, ba sheri na hakikani ba. La anna hadha, domin wannan satakuna natijatuhu khairan, da sannu fa'ida ta za ta zama alheri. Hadani duk abin da ƙarshen al'amari ne yake alheri, ai kaga ba a ce mai sharri ko. Wal nufrid hadda zina masalan, muqaddara haddin zina ga misali haddin zina, muqaddara haddin zina. Idza kana ghayra muhsin, in mutun ya zan ba muhsini ba, me haddin da anka ce ai mai in yayi zina? Bulala 100 ko wata gari bu amin. Fa innahu yujlidu mi'atu jaldatin, za ai mai buloli 100 wa yusaffaru, sannan za a sashi yayi tafiya anil balad, ga wani gari, limuddati amin, tsawon shekara guda. Ma'ana za a tafi da shi wani gari can a daure shi shekara guda, bai dawowa garin ga da ya zina sai bayan shekara. Wa hadha la shakka, wannan babu shakka, annahu sharrun, sheri ne. Duk ai ma bardan laga bai zane ma jiki da bulala, kaga sheri ne. Bin nisbati ila, dangane da shi wanda an kawa. La'annahu, domin su wannan bulala da kore shi daga garin su ya tafi wani gari a daure shekara guda, la yulaimu, bai daidai da rayuwa ta ba, ba mai son ai mai haka nan. Lakinnahu khairu, amma kuma in mun ka diba haqiqanin al'amari, alheri ne min wajhin akhar, ta wata fuska. Dan me? La'annahu yakunu kafaratan law, domin haddin nan zai zan kafara gare shi. Dullahin da kai an ka tsaidan ma haddi na Ubangiji, to haddin nan ya zan kafara, gobe kiyama Allah ba zai taddama wannan magana ba. Kai an yi matun duniya, mun fahimta. To la'anna uqubatad dunya, domin azabar duniya a hawan tafi sauki min uqubatil akhirah, daga azaba da an ban ma zunubin zinan na, har gobe lahira Allah ya kama ka da bulalar gadari da an kai ma, wanda sati guda ka debe sulolin ta, wahi ma sauki ga da bulala 100. Ashe kenan haddin, duk da yake sheri ne ta wata huska kuma alheri ne, dan ya fa huwa khairul law, don haka alheri ne gare shi. Wa min khairihi, daga cikin alherori ne shi haddin da an kai ma in kai zina, ko annahu rada'ul lagari, cewa tsawata ne ga waninsa, wanda yaga an yi ma bulala yana yadda yayi zina gobe ai mai irin bulolin nan, kaga ya zan tsawata ga rai. Wana kalul lagari, kuma ya zan azaba ga wani nai. Fa inna ghayrahu, wani wanda ba shi ba, law hamma an yazni, da yayi nufin yayi zina, wa huwa ya'lamu, yana sanne, annahu sayaf'alu bihi, cewa za a aikata mai mithla ma fa'ila bi, da kutancin abinda anka aikata da wannan, larta da alalle zai ji tsoro. Bal qad yakunu khayran lahu, kai abinda yana zama alheri gare shi, huwa aidan shi kai ne, bi itibari la'akari, da annahu lan ya'ud, cewa in anka yi mai haddin nan, ciyon da ya ji na bulolin da an kai mai, da daure shi da an kai shekara guda, to annahu lan ya'uda, ba zai sake koma ila mithla hadha al-amal, zuwa ga kwatancin wannan aiki ba. Alladhi sababa lahu, aikin da ya sababanta mai hadha shay, wannan abu da an kai mishi. Don haka duk abin da ya sa ka ya sha makance ka daga saba ma Allah, ya zan alheri gare ka, ko sharri? Ya zan alheri, kaga haddin ya zan alheri. Amma bin nisbati lil umuri al-kawniyya, amma dangane da al'amura na halitta al-qadariyya na kaddara, fa hunaka shay'un, wancan nan ka akwai wani abu, yakunu sharran, da yake kasancewa sharri, bi itibarihi maqduran, la'akari da shi cewa abinda anka kaddaro, kalmar da misalan, kamar rashin lafiya ga misali. Fal insanu idza marida, dan adam in yayi rashin lafiya, fala shakka, babu shakka, annal marad, cewa rashin lafiyan nan sharrun, sheri ne bin nisbati lahu, dangane gare shi, shi ainihin kai ne, don babu mai son rashin lafiya ga jiki ne. Muna tare. Lakin fihi khairun lahu, sai dai cikin rashin lafiyan nan akwai alheri gare shi, fil waqi, ga hakikani. Wa khairu, abinda alherin rashin lafiyan gare shi, ko yukamminu fi takfiri dhunubi, yukamminu, zai tabbatar, fi takfiri dhunubi, ga kankare mai zunubai ne, sababiyar rashin lafiyar nan da kai za a kankare ma zanubanka. Wa qad yakunu al-insanu, dan adam yana kasancewa alaihi dhunubin, yana da zanubai a kainai, lam yukaffir hal istighfaru, zanuban da istighfari wato banda tuba duk lam yukaffira, ba su kankare ta. Liyu judu ma'ani'in masalan, saboda samuwar wani abu da ke hana a kankare mai zanubin. Menene? Le adami sirki niyati, saboda istighfari ɗayyayi ko tuba ɗayyayi, amma domin rashin gaskiyar niyya ta yi Allah ta'ala da ya ce Allah na tuba, dama sharaɗin tuba ka ballefin, kuma ka ƙudurta cewa da nan har abada ba ka komai. To ba a samu wannan ba, tuba ɗayyayi ta baki, amma ko gobe ta koma samuwa yana komai. To irin wannan tuba Allah na karɓarta? Allah bai karɓarta. Kaga irin wannan tuba in ka shekara 100 kana yinta, ba ta zama ka fara zanubanka. Muna tare. Fatati hadhihi al-amradu, to sai waɗannan rashin lafiyoyin su zo, wal uqubatu, da azabobin da Allah zai jarabta mutun da su. Fatukaffira hadhihi dhunub, sai su kankare mai waɗannan zanubai da istighfari da tuba, ba su kankare mishi. Don haka rashin lafiya yayi amfani ko bai yi ba? Yayi amfani. Wa min khairihi, kuma dai daga cikin alherin rashin lafiya, annal insani, cewa dan adam, la ya'rifu, bai san qadara ni'matillahi alayhi, gurgudun darajar ni'ima Allah akai ne, bi sihhati ni'imar da Allah ya mai ta bashi lafiyar da yayi. In kana lafiya lau, baka sanin ni'imar da Allah ya mata lafiya, illa idza marida, sai in ya kamu da rashin lafiya. Sai mutum ya kamu da rashin lafiya, sannan ya kasanin ka she dai lafiya wallahi ni'ima ta. Fa nahnu al'ana, yace mu yanzu ga munan, asihau lafiyayyu, muke lafiya lau muke ko? Wala nadri, ba mu san ma qadaru siha, menene darajar lafiya ba. Lakin idza hasal al marad, sai dai in rashin lafiya ya tabbata, arafna qadaru siha, to lokacin nan za mu sanin darajar lafiya. Fa siha, don haka lafiya tajun, kambi ne, kambi na sarauta wanda ake sa masarki ga kai, shine tajun. Kambi ne ala ru'usul asihai, wanda Allah ya aza akan kanun waɗanda Allah fiyayyu. La ya'rifa, ba mai saninta illa al-marda, sai marasa lafiya. Hadha aidan khairun, duk abinda zai sa ka san ni'imar da Allah ya yi ma, in ka sani ba shi zai sa ka gode ba. In muna lafiya lau, ba mu la'akari da lafiya ga ni'ima ce, sai rashin lafiya ta kan mu, sannan muka sani ashe lafiya ni'ima ce, to sannan za mu gode ma Allah. To duk abin da ya zansa bibiyan mu, mai godiya ga Allah, alheri ne gare mu ko shari? Alheri ne. To yana yake, hadha aidan khairun, wannan shi ma alheri ne. Wa huwa annaka ta'rifu qadaran ni'ima, shine ka san gurgudun ni'imar da Allah ya yi ma. Wa min khairihi, kuma daga cikin alherori ne dai shi rashin lafiyar, annahu qad yakunu, yana kasancewa fi hadhal marad, cikin wannan rashin lafiya, ashiya, wasu abubuwa na kasancewa cikin rashin lafiyar nan, ta katulu, wanda ke kashe, jarafima, bakteriya, ƙwayoyin cuta. Cikin rashin lafiya akwai wasu abubuwa da ke kashe ƙwayoyin cuta, filbadani ga jiki. La ya katulu, ba abinda ke kashe waɗannan ƙwayoyin cutan da aga jikinka illa almarad, sai rashin lafiya. Ba ku ganin wasu abubuwa na kariya kai da tura ka yi, wasu abubuwa na misuna abin nan da aka yi na kariya? Immunization, mafi yawa da me aka immunization? Ai, ƙwayoyin cutar na aka sama ga jikinka, in jikinka ya saba da su, to ga haukarsu ba su koma shiga. Ya gani? To shi ne ya ce, kuma daga cikin alherorin rashin lafiya akwai ƙwayoyin cuta, su ne jarafim, bacteria. Akwai wasu ƙwayoyin cuta daga jikin ɗan adam, ba abinda ke kashe su sai rashin lafiya. Rashin lafiyar da Allah zai jarabta ka, su za su kashe ma waɗannan bakteriya da a cikin jikinka. Ya ƙulul aɗibba, likitoci suna cewa, ba'adul amralil mu'ayyana, wasu rashin lafiyoyi ayyanannu, taqatulu hadhil jarathim, suna kashe waɗannan ƙwayoyin cutar, allati fil jasad, waɗanda a cikin jikin mutum, wa anta la tadri, kai baka sani ba. Wasu rashin lafiyoyi, to duka kashe wasu ƙwayoyin cutar da Allah ya halitta cikin jikinka ne sukai. An samu fa'ida ko ba a samu ba? Falhasilu, tabbatattan magana dai, annana na ƙuli cewa za mu ce, awwalan, na farko, ashara shiri idza wasifa bihil qadar, in anka siffanta qaddara da shi anka ce qaddara ta shiri, huwa sharrun shiri ne bin nisbati limaqdurillah, dangane da abinda Allah ya kaddaro. Amma taqdirullah, amma ita qaddara Allah, fa kullu khairun, dukkan ta alkhairi ce. Wa dalilu abinda addalili kuma qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, maganar annabi da yace wa sharru laysa ilayka, shiri bai zamo gare ka ba ya Allah. Thaniyan, magana ta biyu, anna sharral ladhi fil maqdur, shirin da a cikin abinda an haƙaddaro, laysa sharran mahadan, ba shari na tsinsatai ba, babu wani alheri tare da shi. Bal hadha shar, wannan shari, qad yanbani alaihi umurun, wasu al'amura suna ginuwa akai na hiya khairu, waɗanda su yake su alheri ne. Fatakuna shariya, don haka shirin yana kasancewa bin nisbati ilaihi, dangane da shi dan adam din, amran idafiyan, sai ya zan al'amari ne wanda anka jingina kawai. Hadha, wannan kenan. Wasa ya takallamul muallifu, da sannu shi mawallafin littafin Ibn Taymiyyah kenan rahimahullah Allah shi mai rahama, da sannu zai yi magana alal qadari, akan qaddara, bi kalamin Musa, inda magana yalwatatta bayyana darajati, wanda cikin magana zai bayyana darajojin qaddara inda ahli sunna gwan ahli sunna. To sai mu tsaya nan. Don haka kenan, da anka ce imani da qaddara ta alheri da tashari, to an jingina qaddara gadai da wurin Allah ta kaihtuwa, shi ko Allah bayyan shari ko, to an kira qaddara da Allah ka jarabta bayi ne da ita shari, dangane da mu, saboda bata dace da abinda rayuwar mu ka so ba, ta zama mana shari. Amma kuma duk da haka, in ka bincika cikin qaddaran nan da mun ka dauka shari, kuma akwai alherori da yawa, don haka ba shari ne tsinsa ba, shari ne wanda a haɗe da alheri. To Allah ya shirya da mu, ma'adallah.